أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imamul Barbahari, littafi mai suna Sharh Sunna, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 29. Malam yake cewa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal-aqlu mawludun أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله مالك توا والعقل مولود Maliki cewa hankali mauludun, bi ma'ana hankali da shi ake aihon mutum, kenan abinda yake nihi natural, kenan sai natural, ba mutum bane yake yin wani kokari ya same shi. Kenan hankali tabi'a ce wadda Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ba kowane ɗan adam, kamar yanda ya baka wasu gaba'uwa na jikinka, to haka ya baka hankali. Yanda ya baka hannu, ya baka kawa, ya baka kai, ya baka komi ko wani bangare na jikinka kusan irin na kowa, to haka hankali shi ma ba kai bane ba kama kanka, Allah ne ya baka shi. Kenan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'o'i wanda Allah ya halicci mutum da su. Sai yake cewa uqiya kullu insani min al-aqli ma arada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowane mutum irin hankalin shi gwargwadon yanda yake so subhanahu wa ta'ala. Kenan gwargwadon yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama yake baka shi wannan hankali. Yace ya tafawatuna fil uquli mithla dharrati fi samawati, yake cewa haka bayi suke bambanta a wajen hankali, bayi suke bambanta a cikin hankali, kamar yanda a kowane abu zaka samu wani yahi wani. Wa yutlabu min kulli insani min al-amali ala qadri ma a'tahu min al-aqli, kuma ana nema ga kowane mutum yayi aiki gwargwadon abin da aka bashi na hankali. Walaysa al-aqlu biktisabin, shi hankali ba neman shi ba kake daga baya ka same shi, ba kamar ilimi bane ba wanda nema za ka yi ka same shi. Kenan wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar mutum da shi. Yace innama huwa fadlun min Allah azza wa jalla, sai dai shi hankali fadala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gabayin shi. Sai Fawzan al-Fawzan yake cewa al-aqlu huwa quwwatun yaj'aluha Allah fil insan yudriku biha al-ashya, yake cewa hankali wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanyawa ga mutum, da wannan hankali ne mutum yake gano abubuwa, ya'rifu biha ad-dar min an-nafi, da wannan hankalin ne mutum yake kokarin sanin mai kyau da mara kyau, abu mai cutarwa da mai amfani, wal khaira min ash-shar, da wannan hankalin ne mutum yake bambanta alkhairi da sharri, la ahada yadri ma kayfiyatul aqli, yace duk yanda mutum ya so yayi kokarin nemowa babu ta yanda za a iya sanya ya hankali yake takhabbata an-nas fihi wa lam yasilu ila natijati yace wasu sun yi kokarin sai sun nemo waya hankali yake yace amma ba su isa zuwa ga natija ba li'annahu min asrarillahi ta'ala allati la ya'lamuha illahu saboda shi hankali magana ce ta sirri daga cikin sirrorin Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wanda ya san hakikanin su sai shi malai ci gaba da cewa wal aqlu summi aqlan li'annahu ya'qilu al-insan amma yadurruhu yace hankali an sanya mai wannan suna saboda mutun yana gano abin da yake cutar da shi da wannan hankali mithla ma ya'qilu al-hablu dabbata an al-infilat kamar yanda ake sanya ma dabba da baibai ba don wani abu sai dan katta kubci ta je ta yi banna to haka hankali an sanya ma mutum suna al-aqlu saboda asalin kalmar tana nufin darmi kenan hankali shi yake darme mutum shi yake rike da mutum dan kar ya je fada cikin abin da zai cutar da shi idan ya yi amfani da wannan hankalin to ba zai cutu ba idan kuma bai yi amfani da shi ba wannan kuma shi ya gano abin da ya same shi haka nan an sanya ma hankali suna hijr inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hal fi dhalika qasamun li hijr al-hijr huwa al-aql ana nihin al-hijr shi ma hankali ke summi bi dhalika bi annahu yahjuru al-insan amma yadurru an sanya mai wannan suna domin yana katangance mutum daga fadawa abin da zai cutar da shi haka nan a cikin alqur'ani mai girma an sanya ma hankali suna annuha inda Allah ke cewa inna fi dhalika laayatin liulil nuha yani ashabul uqul annuha ana nihin masu hankali ashabul nuha kenan wannan ayoyi ne Allah subhanahu wataala yake gaya ma mutane yake kiran mutane zuwa gare su domin masu hankali su hankalta haka nan an sanya mai suna ulil albab inna fi dhalika la'ibratun li ulil albab shima ana nihin masu hankali to shine malaha yake cewa fa hadhal aqlu min ayati llahi subhanahu wa ta'ala to shi hankali aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qaulul mu'allif huwa mauludun imam al-barbahari da yace mauludun ne bi ma'ana halittan aihon mutum ake da shi az-zahir abin da yake a bayyane annahu yaqsidu annahu makhluqun yana nihin cewa halittan mutum ake yi da shi walaysa qadiman aw annahu yuladu ma'a al-insan wa hadha al-aql kama dhakarna la ya'lamu haqiqatahu illa Allah kenan ba abu ne ba wanda mutum zai ce samun shi yayi abu ne wanda ake aihon mutum da shi wanda babu wanda san hakikanin shi sai Allah yace wa zalika itqarabu fihi ulama'ul kalam wal falasifa akan wannan ne malaman falsafa suka yi tattaunawa da ashabul kalam akan mas'ala ta shi wannan magana ta al-aqlu wa lam yasilu ila natija sai malaka cewa wal aqlu yatafawat hankali yana bambanta fa minan nasi man aqluhu kamilun daga cikin mutane akwai wanda hankalin shi cikakke ne iya da hankali cikakke kamar wa yace kamar annabawa alaihi musallatu wassalam su annabawa hankalin su cikakken hankali gare su wa minan nas man laysa lahu aqlun aslan daga cikin mutane kuma akwai wanda aka zare mishi wannan hankali kal majnun wal ma'tuf wat tifl kamar yanda mahaukaci ko kuma dan jariri shi ma a lokacin yana cikin halace wanda ana iya daukar shi a matsayin wanda ba shi da hankali shi yasa a shari'a ba a tura ma mutum alƙalami bi ma'ana ba a rubuta mai laya da zunubi sai a lokacin da ya kasance bai da waɗannan larurorin ya kasance ya balaga ko kuma ya kasance yana da hankali idan ya kasance bai da hankali ko kuma yaro ne to hankalin shi bai cika ba a lokacin nan ba a kama shi da yayi aiki ba a rubuta mashi zunubi ko kuma makamancin ko lada. Sai ya ce kuma wa minan nas man huwa baina baina, daga cikin mutane kuma akwai wanda shi tsaka-tsakiya, wata ran mai hankali kuma wata ran mahaukaci, wata ran in yi wani abin sai ka gani ya fi kowa hankali, wata ran kuma in yi wani abin sai ka gani kuma a wannan wata gaske babu lahiya. Tunda akwai abubuwa da suke taɓa kwalluwan mutum wanda zai kasance komfortama ɗin shi komfortama ne na mahaukata a wani lokaci, ko kuma wani lokaci mutum yana da hankali amma zai amfani da wani abu wanda zai gusar da hankalin, to a wannan halin da yake ciki hankalin shi zai gusa yana matsayin mahaukaci. Misali wanda ya sha giya, wanda ya sha kwaya, wanda ya sha wasu kwayoyi, wannan zai shiga wata halace ta bi ta marasa hankali. A lokacin nan zai ringa yin wasu ayyuka ko zai ringa yin wasu halaye wanda halaye ne na mahaukata. To kaga shi ma wata ran mai hankali ne, wata rana mahaukaci. Yana akwai da kuma hankalin shi kawai na kasa gare shi, bai gane abubuwa, bai fahimta abubuwa, bai sa hankalin shi abubuwa, komi in ya zo kawai sai gani babu tunani, babu komi, ya yi infi'ali ko kuma ya aikata wani abu wanda za a zarge shi a kai. To kaga shi ma wannan hankalin shi akwai matsala. Sai ma yake cewa hankali ana ambaton shi akan magana ta alfaham, gane abu. Wata ran sai a ce ma mutum ka hankalta mana, bi ma'ana ka fahimta mana, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun, wannan ayoyi ne ga wa'inda suke hankalta. Idan aka ce hankalta, ba ana nihin ba wanda bai hankalta mahaukaci ne, a'a ana nihin ganewa kenan, ayoyi ne ga mai ganewa, ya'ani yafhamuna al-ayatil kauniyya wal ayatil qur'aniyya. Haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun, wannan musallai ne muke bugawa ga mutane amma ba mai gano su sai wanda suke da ilimi. Yanzu misali, wanda yake da ilimi na abin da ya shahi sararin samaniya, wanda yake da ilimi na abin da ya shahi ma'adanai na ƙasa, wanda yake da ilimi na abubuwan da suka shahi ruwa da iska, wanda yake da irin wannan ilimin, idan Allah ya nuface shi da shiriya ya ringa ma kanshi tambayoyi, to amsar shi ba inda za ta kai shi sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala. A duk lokacin da wanda yake ya zurfafa ilimi a cikin irin wannan abubuwa, ya ga wasu abubuwa nan suna faruwa, bai yayuwa a ce wa'innan abubuwan kawai dan karan kan suka faru. Misali, kawai ka zo cikin gonarka, ko wata rana kana ta nomanka kullum, wata ranka isko gonarka kawai an yi bila mai kyau a aji, yanzu wannan bila ɗin kawai ita ta sabko kanta, ta yi kanta, kaga yana da wahala ka yarda da wanda zai gaya maka irin wannan magana cewa wannan bila ita ta yi kanta. To yanda ba za ka yarda ba cewa ita ta yi kanta, to duk abin da ka gani a nan duniya akwai wanda ya yi shi, wanda ya yi shin ka gagara ko mi za a sa maka baka iya samu wane ne ya yi shi. Ka ji an ce le premier creator na jirgi wane ne, shi ya fara kera jirgi wane, shi ya fara kera mota wane, shi ya fara kera salula, shi ya fara kera kaza, amma har yau baka samu ba sunan wani dan adam wanda za a ce ma shi ya fara halittar sama ko kasa ko duwatsu ko kaza ko kaza. To amsar ka ita ce shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan a lokacin da mai ilimin wannan zai aiki da ilimin nashi, ba abin da zai kai shi illa yi imani. Kamar yadda wasu suke bayanin cewa akwai waɗanda suka ringa ƙoƙarin suke da ilimi na cikin ruwa, su ringa ganin ajaib da yawa a cikin ruwa, su zama wani kihi da sunan Allah a jiki, ko su je ƙasar ruwa su ji ana kiran sallah, ko su ga wani abu wanda kawai gashi nan yana nuna musu abu cewa Allah subhanahu wataala wannan abun halitta shi, daga baya sai a same su ni imani. To wanda kaga bai imani ba a irin haka, to kuma wannan Allah ne bai nuface shi ba da ya shirya, wanda kuma dama a hannun Allah subhanahu wataala take. To shi hankali ana amfani da shi ne ta wannan hanya. Ibn al-Qayyim al-Jawzi a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada yake cewa shi wa hankali kala biyu ne, yace akwai hankali aqlu gharizatin wa huwa abul ilm wa murabbihi wa muthmiri, yake cewa a cikin hankali akwai wanda ana mai lakabi da sunan baban ilimi, bi ma'ana ilimi doruwa ne yake a sama shi. Kamar misali makayi ne a zo a zuba ruwa, to wannan makayin shine a matsayin hankali, ruwan wannan shine a matsayin ilimi, shine sai suke ce mai abul ilm. Yace kuma na biyu, akwai aqlun muktasabun mustafadun, akwai kuma a hankali wanda mutum ne yake samu shi, sai ka same shi bayan yayi dogon karatu, yayi dogon nazari, yayi kaza yayi kaza, zaka same yanayin shi da tsarin shi ya sauya akan da, saboda hankalin shi ya samu abinci. Shi hankali yana buƙatar abinci, abincin shi ne karatu. A duk lokacin da kake ba shi abinci, to zai ringa ci gaba, zai ringa haɓaɓɓaka, zai buɗe, zai yi kyau, zai ƙara abubuwa. Amma a duk lokacin da ka bar shi babu abincin wannan nashi, to kamar jikinka ne babu abinci. Idan jikinka ya kasance babu abinci, zaka rami, zaka shiga rashin lafiya, zaka lalace. To haka idan ka bar hankalinka babu ilimi, to haka zaka zamna ilimin hankalinka yana rabuwa, kuma sai kasance ya samu rashin lafiya ta rashin gane abubuwa, ta rashin fahimtar abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiranka a kai. Don haka shi ilimi kala biyu ne, kamar yadda malamin ya faɗa, akwai wanda ɗabi'a ce, kuma akwai wanda mutum yake samu shi. Yake cewa fa iza ijtama'a fil 'abdi fa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Idan bawa ya samu kanshi yana da hankali kuma ya samu ilimi a sama, to wannan fadala ce ta Allah wanda yana bayar da ita ga wanda ya ga dama, saboda hankalin shi ya kusa ya zama hankali cikakke. Hankali cikakke mun yi bayani shine hankali na annabawa. Shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ulama'u warathatul anbiya, su kuma malamai magada annabawa ne. Yace wastaqama lahu amru, al'amuran mutun za su ƙara kyau, su ƙara daidaita, su ƙara samun tsari. Wa aqbalat alaihi jiyush as-sa'ada min kulli janib, rinduna ta jin daɗi na rayuwar duniya da lahira za su ringa haro mishi, za su ringa mamaye shi daga ko'ina ta hanyar da bayya tsammani. Ya ce wa iza faqadahuma, idan kuma ya rasa babu wannan hankalin na asali mai kyau, kuma babu ilimi a tare da shi, sai ce fal haywanul bahimu ahsanu halan minhu, kai dabba ta yi amfani a kan shi. Wa idan farada nafasa ar-rajulu bi nuqsani ahadihima, idan kuma ya kasance dai aka samu ba a samu ɗaya ba, to mutum zai kasance yana da ragowa ko kuma naƙasu akan wannan ɓangaren guda da ya rasa. To a cikin mutane sai aka rinka tattaunawa, wai shin hankali na ɗabi'a wanda mutum yake samun shi na asali da wanda kuma yake samun shi daga baya ta hanyar karatu da ilimi da ya samu, suke tattaunawa wai wanne ya yi. Wasu suke cewa ai wancan ya yi na asali, wasu kuma su ce ai wanda mutum zai samu daga baya. Sai malamin ya ce to wadda haƙiƙu, abinda yake nuna maka gaskiyar magana, ya ce anna sahibal aqli al-ghalizi alladhi la ilma wa la tajribata indahu afatuhu allati yu'ta minha al-ihjam wa tarku intihazi al-fursa li'anna aqlahu ya'qiluhu an intihazi al-fursa li'adami ilmihi biha. Shi wanda ilimin shi ɗaya ne wancan na asali, to duk abin da ka gani yayi kawai yana amfani da occasion inda take presente ne kawai yayi kaza, amma ne ba wani abu ya samu ba wanda zai taimaka mishi yi wannan abin da hankalin shi, kawai abin ne ya zo sai yayi kaza, amma ba hankalin bane yayi amfani da shi ya aikata abin. Idan muna magana akan ilimi ma, muna magana akan ilimi a buɗe, ba ilimi ɗaya ko biyu ko uku ba, muna magana akan ilimi a buɗe. Duk ilimin da mutum ya yi, to hankalin shi yana ƙara ci gaba, ko da a ce bai taɓa karatu ba, me ya sani, kawai ya koyi aiki na hannu wanda shi ma ilimi ne. Ya koyi aiki na hannu wanda kullum zai yi aikin da hannun shi zai yi aikin, ilimi ne. Ilimin shi a ɓangare kaza ne na siyansa, a ɓangare kaza ne na kaza, ilimi ne duka. Sai dai wanda ya yi shi ne ilimin addini, ilimin sanin Allah, wannan kuma babu shakka a kan shi. sai malaka ta wa sahibul aql al muktasab al mustafad yu'ta min al iqdam fa inna ilmuhu bil furas wa turkiha yulqihi ala al mubadarati ilayha wa aqluhu al ghalizi la yutiqu raddahu anhu fa huwa ghaliban yu'ta min iqdamihi wal awwal min ihjani kenan sai malaka ce wanda shi kuma ilimin shi hankalin shi ya same shi ne ta hanyar karanta karantan shi to shi wannan zaka same shi abubuwa yana yin su ne tare da sanin miyai ala basirati akan ya san me yake aikatawa ko me yasa gaba sai malai ce fa iza ruzikal aqlu gharizi aqlan imaniyan mustafadan min mishkatin nubuwa la aqlan ma'ishiyan nifaqiyan yazunnu arbabu wa annahum ala shay ala innahum humul kazibun fa innahum yarawna al aqla an yurdu an nas ala tabaqatihim wa yusalimuhum wa yastajlibu mawaddatahum wa mahabbatahum yace idan Allah ya ba mutum ilimi kuma sai Allah ya taimake shi ya haske idan Allah ya ba mutum hankali sai Allah ya taimake shi ya haskaka wannan hankalin nashi da imani da neman yarda Allah da yin addini da karanta alqur'ani da neman sanin abinda alqur'ani ya kumsa wanda iya daga cikin haske na annabta ba irin hankali ba na munahunci wanda me shi sai ringa tsammahanin cewa ai shi ne ma akan gaskiya shi yayi ka sanin ya zaka yi alhadi kuma malai yace bai sani ba su ne makaryatan wai nomi yace ya raunal aqla an yurdu an-nas ala tabaqati shi wannan hankalin su kokari ne suke ya za ai su janyo hankalin mutane su yarda da su kawai hankalin suna anhwani da shi ne ta ne za ai convincer ɗinka kawai za anhwani da ilimin da gare su da hankalin sai a gama ya ne za ai a shayo hankalin wani su gani suke in suka tsaya a nan hankali ya cika shi kuma hankali tabbataccen hankali shi ne hankalin da zai nemi yarda ta Ubangiji yanzu misali a lokacin da mutum yana yaro zai gani ana tattalin shi ana kokarin tura shi saman kan hanya mi kullum ake nufata da shi ta ake so ake samu avenir mai kyau a lokacin da aka kai shi primaire kullum kokari ake ya za a yi a rike mishi wuta ni ake hwata so ake samu avenir mai kyau idan ya je college ana kokarin yanda za a yi ya rike wuta hallau ya samu ya wuce wannan wurin mi ake mai hwata so ake samu avenir mai kyau idan ya je lycée haka so ake samu avenir mai kyau idan ya je jami'a so ake samu avenir mai kyau idan ya kare karatun sai a ce to ana so samu avenir mai kyau yayi aure idan yayi aure saboda avenir din shi so ake kuma ya samu diya kullun avenir din shi ake kallo sai ya samu diyan ya samu aikin ya samu diyan to yanzu ina avenir kuma yake wani avenir kuma yake da kai a gaba miye saura to kaga mai hankali sai gane cewa akwai kuma wani avenir wa sabo a gaba wanda shine bayan abin da zai faru an mutu tunda in ka kare duka neman avenir din naka daga karshe dai kuma kabari za a kai ka aji sai ka kare avenir din ya samu wanda kake tsammani tunda kullun avenir idan ya samu wanda kake fata ya samu idan ya samu to wannan ya zama tsoho kuma sabo kake hari to a lokacin da ka tattara wa'annan baki daya sun zama tsahi to yanzu kuma sai mi zai zo bayan haka abin da zai zo bayan haka shine wannan rayuwar taka da kai ta tattalin avenir din wani avenir din ne ka tattala avenir ɗinka na kawai ka ji daɗi kai ihu a duniya kawai shikenan shine kawai ganin ka avenir bakka tunanin cewa za a kai ka daji babu kowa sai ciyawa sai dabbobi kowa ya shiga harkar shi kana kalkashin ƙasa washe gari ka rube kayi wani inda za a mido ka ba mai amsar ka a gina kana tunanin ya avenir ɗinka zai kasance a lokacin da ka samu kanka a cikin wannan halin sai kama kanka na zai to wannan shi ne mai cikakken hankali wanda zai makon cikin wannan zarar ba avenir kullum in samu kaza ba in samu kaza kakka tsaya a nan a daga tattalin yaya zan bude kwant a lahira ringa zuba asusuna ina tara abin da radda na je retire ne za a ce udkhuluha bi salam ce ma za a yi tashi shiga gidan aljanna wannan shine retire wanda yake ko retire muhimmanci wanda za ka yi kama kanka tattali
saboda abinir ɗinka wanda shine abinir tabbatacce wanda shine abinir na har abada. To wannan shine hankali wanda ake kira da suna hankali wanda aka haska shi da imani kuma aka haska shi da haskai annabta wanda kuma shine kira akan alqur'ani mai girma da kuma abin da ya tabbata daga sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Yurwa ko na hadisi da ake faɗa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, ya halicce shi sai yake ce mishi to lokacin da aka huddo shi daga gidan aljanna, afwan, da aka huddo shi gidan aljanna sai aka tambaye shi, sai aka ce mishi to kai annabi Adam an baka abubuwa guda uku, zaɓi guda a ciki. Aka ce mai an bashi a ga hankali an ajiye maka, ga addini an ajiye maka, ga kumi an ajiye maka, ɗauki guda a ciki. Abu uku aka buzuru ma da annabi Adam, mu sani kuma duk abin da annabi Adam ya yi ko ya ɗauka abu ne wanda kuma iyayensu suke gada shi wanda mun muna ciki. Da aka kame wani abubuwa guda uku sai ce na zaɓi hankali, sai aka ce mai to Allah ya taimake ka saboda addini da kumiya ba su taɓa rabuwa da hankali ba, addini da kumiya ba su taɓa rabuwa da hankali ba. A duk lokacin da mutum hankalin shi ya isa hankali to zaka same shi yana da addini ko zaka same shi yana da kumiya, wannan abubuwan uku tare suke tafiya. Kenan kaga idan Allah ya taimake ka kana da hankali na asali kuma ya taimake ka kana kokarin sanin addininka, to wannan hankalinka ya kama hanyar ya cika wanda kuma zai kai ka zuwa ga tsira, zuwa ga gaci insha Allah ta'ala. Na sai ma ne ya ci gaba da cewa ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل kuma kowanne mutum za a bukace shi yayi aiki gwalgwadan hankalin da aka bashi, bi ma'ana umarnin shi da aka mi da kuma hani da aka mi da kuma lada da kuma zinubi da ake rubuta ma mutum, kowanne gwalgwadan hankalinka aka dora maka shi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba ma dora ma rai sai abin da za ta iya. Shi yasa yake cewa fattaqullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gwalgwadan iyawanku. Haka nan kuma yake cewa wa'idu lahum mastata'tu min quwwa, ku shirya musu gwalgwadan abin da gare ku. Kenan mi gwalgwadan abin da Allah ya baka baka iya kuce shi, gwalgwadanka nan to kai kokari kai amfani da shi, kada kai amfani da shi a abin da shi na banza. Me hikima yake cewa a duk lokacin da mutum Allah ya ba shi wata ni'ima idan bai amfani da ita ba ta abin da yake da alaka da Allah, yake da alaka da addinin shi, ko kuma a jumlace bai amfani da ita ba ta hanyar alkhairi, to shaitan zai zo ya gwada mai yanda ake amfani da wannan ni'ima sai kai shi hanyar banza ya amfani da ita da ake banza. Misali Allah ya baka dukiya, kana da dukiya an baka kinan aljanna, za ka iya abubuwa da yawa na alkhairi, za ka yi sadaka, za ka yi kyauta, za ka gina masallaci, makaranta, za ka yi abubuwa da alkhairi, za ka yi hajji, za ka cika rukunanka na musulunci, tunda ai mafi yawan za mu koma ga Allah mu cika duka ba. Yanzu a ko rukunan musulunci guda biyar wai ɗaya kaɗan daga cikin mu ne ake samun su cika su baki ɗaya. Zaka samu wanda muke yawan yi kowa yake yi kalmar shahada, sallah, azumi, amma zakka zuwa haji sai gani wata fadala ce wanda ba kowa yake samu ta. To idan Allah baka hali ka gani zaka samu dama ka cika rukuni na hudu shine zakka, zaka ba da zakka ka cika rukuni na addinin musulunci. Haka nan kuma zakka je haji ka cika rukuni na biyar, kai ka cika addinin ka tak idan Allah baka dake, to sai kai an kai kake amfani da ita ta wannan hanya. To shaitan zai isko kai cewa to ni na sanya za a kashe wannan dukiyar, sai dora ta hanyar banza ku je ku ta tambaye wa
kullum kuma cikin zinubi kake, kullum cikin bata wannan dukiya kake a hanyar banza, yanda ba za ka iya bada amsa ba idan an tsida ka an ce maka ta ina ka same ta kuma ta ina ka kashe ta. Wannan tambayar sai an maka ita, Allah sai ya tsida ka ya tambaye ka ta ina ka samu dukiya kuma ta ina ka kashe ta, to kai da kake kashe ta a hanyar banza ta wata amsa za ka bada? Kaga bakka da wannan amsa. To kaga ni hankali shine duk ni'imar da ya samu komin karancin ta zai kokari ya amfani da ita ta hanyar abin da zai amfane shi, ko da a ce lafiya ce ita ce ma babban abu. Allah baka lafiya, ki kokari kai amfani da ita ta abin da zai amfane ka, domin ranar da baka da lafiya wannan abin da kake yi na alkhairi Allah zai ci gaba da baka lada, domin inda kana da lafiya an sani da kai kana. Kaga wannan fadala ce ta addinin musulunci. Sai mallai ya ci gaba da cewa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, na'am, yake cewa da karshe walaysa al-aqlu biktisabin inma huwa fadl min Allah. Kenan mu sani cewa hankali fadala ce ta Allah, ba mutum bane yake zuwa ya nema ya dora ma kanshi, sai dai ni wanda Allah ya baka kana ƙara mai kyau ya ci gaba ya ƙara budawa ta hanyar ilimi da karatu da zaka dauka ka zuba a cikin shi. Sai mallai yake cewa wa'alam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'd, kuma ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya faddala bayi shashi akan shashi fi dunya wal akhirah, wannan kuma a duniya da lahira ma Allah ya faddala bayi wani akan wani, wannan kuma iko ne na Allah shi kadai ke da wannan iko. Adlan minhu, wannan adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqalu jara wala haba, ba za ka ce ba ai Allah dan bai ba wani ba ya ba wani an yi zalunci, a wala yazlimu rabbuka ahada, Allah baya zalunta kowa. Wala haba, kuma ba za ka ce ba ai an yi san wani a kaina, ba wannan bane. Duk wanda ka gani da wani abu yanda baka da shi dukan ku jaraba ku ne ake, kai da aka hana ka a cikin jaraba kake, shi da aka bashi a cikin jaraba yake. Lasiya ma abin da shahi duniya, wannan ita wannan duniya Allah yana bada ta ga kowa, yana bada ta daga kafiri, yana bada ta ga musulmi. Yanzu mai kudin duniya baki ɗaya ai ba ga ba musulmi bane ko kaga a tarihi wanda aka yi wanda yake kowa kudi qaruna ne, inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alayhi wa ataynahu min alkunuz ma inda mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa, sai an samu kaddai majiya karfi tukun zai dauki kilan inda arzikin shi yake a shi kilan, amma da ya taurin kai da ya juya baya a ni'imar da Allah ya mishi, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, sai Allah ya ce kasar ta bude da shi da duke duka su koma ciki aka kare da shi. To haka inda duniya ce wannan Allah na ba duk wanda ya ga dama, kada ta dame ka, kada ka tada hankalinka a kanta ka ringa gani Allah, a'a kowa cikin jaraba yake, kai kokari ka ci jarabawanka. Allah ya jarabe ka da talauci ne, kokari ka ci wannan jarabawanka. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah jarabawa ne yake gani wane ne zai kyautatawa a cikin ayyuka. Haka yake cewa alif lam mim hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ta ya za ku ce kun yi imani kuma ku ce ba a jarabta ku ba, dole sai an jarabta ku, sai Allah ya jarabce ka da wani abu wanda shine jarabawanka. In ka ci wannan jarabawai zaka samu zakamako mai kyau, kamar yadda ake maka alakwal a makaranta a ringa jaraba ka a gani ya kai aiki ko baka yi aiki ba. To haka Allah subhanahu wataala a wannan rayuwa da ya sako mu ciki jaraba mu ne ake yi kullum a gani yaya zani. Yake cewa faman qala inna fadlallahi alal mu'min wal kafir sawa'un fa huwa sahibu bid'a, amma akwai abu guda, fadalan mummuni da kafiri a wajen Allah ba ɗaya bace ba, mummuni ya fi kafiri a wajen Allah, ba sa zama ɗaya. Duk wanda ya ce ɗaya ne to wannan dan bid'a ne, yace bal faddalallahu almu'mina alal kafir, sai yace sai dai ni Allah ya faddala mu'mini akan kafir, wa ta'i alal 'asi, Allah ya faddala mi mishi da'a akan mi saba mishi, wal ma'sum alal mahzul, haka kuma wanda shi ma'sumi wanda shi baya daukar zunubi akan kuma wanda yake iya daukar zunubi, misali annabawa, Allah ya faddala su akan bayi baki daya. Allah subhanahu wataala yake cewa a faddala annabawa ma ha, wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd, hakika mun faddala wasu wani shashi na annabawa akan wani. Annabawa duka su idan ka tattara su wani yahi wani fadala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To idan ka bar annabawa ka zo kan manzanni, tunda manzo daban annabi daban, kowane manzo annabi, amma ba kowane annabi bane manzo. Wata daraja ta yi ita ce darajar manzanci, duk wanda aka ce wannan ar-rasul ne to shi dama annabi ne, kuma hannu aka bashi risala, aka aika shi zuwa ga wata al'umma yaje musu wa'azi, to wannan shi ne ake kira da manzo. Shi kuma annabi shi kuma ba manzo bane ba, shi kawai annabi. Wasu malumai suke cewa shi annabi ya zo ne ya jaddada manzancin wani annabin da ya gabace shi, shi ne ake kira da suna annabi. Ko kuma annabi shi ba a bashi wani littafi na musamman ba, aka ce yaje wa mutane wa'azi da shi, amma shi manzo zaka same shi an bashi littafi. Duka manzanni in ka duba mafi yawan su an ba su littafin da suka je da shi suke wa'azi da shi. Annabi Musa an bashi At-Taura, Annabi Isa an bashi Injila, Annabi Dawud an bashi Zabura, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi Al-Qur'ani mai girma. To su ma ka gani manzanni daban annabawa daban, to su manzanni sun yi annabawa, to in ka gama su duka Allah ya ce ya faddala wani akan wani, to su ma kansu manzannin an faddala wasu akan wasu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, a cikin manzannin ma Allah subhanahu wataala yake cewa faddalna ba'dahum ala ba'd, su ma an faddala wasu akan wasu. Duk an ka tattara manzannin gabaki ɗayansu wanda suka yi su ne guda biyar, su ne ake cewa ulul azmi minar rusuli, idza akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam, sai ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza, daga cikin manzanni waɗanda suka yi fadala su ne waɗannan guda biyar, annabi nuhu, annabi ibrahim, annabi musa, annabi isa, kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. To su ma guda biyar din su ma a cikin su akwai wanda yake, wane ne a cikin su? Annabi, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin alqur'ani ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi su a wata ayati, Allah yake cewa inna fadlahu kana alayka kabira, fadala ta Allah gare ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babbace. To wannan kuma sai ka biyo ta da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana sayyidu walad adam wala fakhar, ni ne shugaba na ɗiyan annabi adam baki daya, ba alfakari bane nake yi, gaskiyar magana ce haka sallallahu alaihi wasallam. To kaga a cikin annabawa ma zababbin sai da aka zabo wasu daga cikin wanda aka zaban, aka zabo wasu daga cikin su kuma aka zabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To haka sunnar rayuwa take, haka sunnar rayuwa take. Allah ya zabo su akan wasu a cikin bayin shi mummunai, ina fata an gane kenan, bayin shi mummunai sun yi bayin shi kafirai, kuma a cikin bayin nashi mummunai akwai waɗanda sun yi wani, wannan haka Allah ya tsara rayuwar shi. yau misali inda a ce duniyar nan baki daya kowa mai arziki ne wa zai ma wani gini ya shiga wa zai kwashe ma wani gwalalo babu wa zai ma wani nika wa zai ma wani kaya ya sa babu kowa mai kuɗi ne mun buƙatar komai amma Allah subhanahu wataala sai ya tsara rayuwar sai kasance eh zaka samu kuɗin amma ga aikin ka da zaka yi zaka samu kuɗin kai kuma ga aikin da zaka yi sai kasance abin wani circle ne kowa na buƙatar kowa kowa na buƙatar kowa idan aikin ka misali kafinta ne kai shi wannan dan kasuwa mai saida abinci yana buƙatar gado da zai hawo sai zo wajen kai saya kai kuma kana buƙatar abincin da zaka ci sai ka je wajen shi ka saya da kai da shi kuma kuna buƙatar telan da zai muku dinki kusa sai ku je wajen shi ku kai mai aiki ku biya shi shi kuma tsarin shi ma kuma zai ci abinci sai koma wajen ka kai ma sai abinci to haka abin yake kewaya kuɗin suke yawo tsakaninku sai kasance kowa da gwalgwadon arzikin shi wanda Allah ya ba shi sai kasance wannan ya arziki a bangare kaza wannan ya arziki a bangare kaza wannan kuma yana da rihin asiri bakin gwalgwadon abin da zai samu wannan kuma abin da zai ci yau da gobe haka Allah ya tsara shi kuma duniyar ta yi dadi a haka inda a ce kowa mai arziki ne da an samu matsala na sai malaki ya ce fal mulku mulkuhu yu'tihi man yasha kenan wannan fadala ce ta Allah yu'tihi man yasha Allah wanda ya ga dama yake ba ويمنعه من يشاء كما يهنا وندي غداما يتي والفضل فضله يعطيه من يشاء فلا اعتراض على الله باب وندي زو ما الله كتسالن دان يتي ميسا تي كذا لا يسال عما يفعل وهم يسالوا الله سبحانه وتعالى با تنبيه شي ميسا يي كذا كو اكي تنبيه الله سبحانه وتعالى با تنبيه شي ميسا يي كذا yace fa maqala qaulun malan din yace inna fadlallahi ala almu'min wal kafir sawa'un fa huwa sahibida yace hada qaulun mu'tazila mu'tazila ne suke hudin hakan su ce ai duka diyan adam tunda duka bayi ne na Allah kowa daidai yake da kowa kowa abinda aka ba kowa kamata ya ba kowa a wannan ba kai ba kai halittai ka bari wanda ya halitta kayan shi yayi zabin shi ka bari wanda ya halitta yayi tsarin shi shi ya san waye kamata ya ba kaza shi san waye kamata ya ba kaza akwai wanda wallahi alkhairi ne a rayuwar shi a ce ba ba shi kudi saboda Allah ya san an ba shi kudin me zai aikata akwai wanda cize ya tsada yake rishin kudi saboda inda an ba shi da an ga banda sai ka ji ya ce Allah hana jiki kawo me yake ni inda yana da kaza da abin da zai da ya huce wanda wasu ke to wallahi alheri ne a gare ka rishin baka da aka inda an baka da halake kake wani matsayi kane ma ba a baka ba ko baka samu ba ka gode ma Allah kai hatan Allah sa alheri ne rishin samu da kai saboda ka dauki yawanin jama'a ka dora ma wuyanka ai dan adam inda ya san sirrin kin rayuwar shi da kullun cikin godiya Allah zai kasance akwai abin da za ka nema inda Allah ya baka shi in aka buɗa ma fitilar za ta biyo bayan wannan abin wallahi sai ka goma ce da ma ka taɓa zuwa duniya ba bare a ce ka ma zo har ka samu wannan abin yau misali mulki kake ta balaki ka samu mulki da ka samu mulkin ka zo ka ci kuɗin mutane a kalkashinka aka zalunci wannan aka kashe wannan aka cutar da wani duka kana da haƙƙi a wuyanka za ka je gaban Allah da wannan kayan abin wannan kaya guda yanzu wani irin balaki ne wallahi ku tausaya ma masu irin wannan matsayi abin tausayi ne yau a ce jika duk wani ɗan Nijar yana da haƙƙi a kanta ka ɗauka ƙasa a cikinka duk wani ɗan Nijar ya rike ka ya ce ma ina ka zauna ina haƙƙina da Allah ka shigar da waɗannan mutanen ina zaka yi haƙƙinsu wani lada kai tare da yi wanda za ka biya kowa alhali idan zaka biya kowa sai an dauki sallar kaura tai kowace sallar amsuwa yadda za a biya mutane sallar ta mu ka duba ga yadda takewa ya ake sallar sai an ce assalamu alaikum lokacin zaka tana ma a sallar ake ka tafi ana kabbara harama ka shiga nazarinka ka shiga tattauna kaza inda a ce zaka hudu gaskiya a baka abin rubutu ka rubuta abin da ka tunano a sallar Allah ya ware shi an shiga nazari sallah ba khushu'i wanda kuma rukuni ne cikin rukunin sallah to sai sallah da ta yi kyau da ta za a ringa biyan mutane sai kyautar kaurata ta yi ta babu riya kyauta mai kyau wanda Allah amsa da ta za a biya mutane azuminka da kai kai ishirwa kai komi da ta za a dauka da shi za a dauka a biya mutane na baka shiga da irin wannan alhaki in alhakin daga kai sai wani ne ai da sauki da sauki takan yi yaye maka ba to ina zaka ga wannan miliyan mutanen kan yi masa yaye maka wani irin balaki ne wannan to wallahi dan adam kawai dan adam gaugawa da kuma rashin tunani na cewa wannan abin ina zai kai ni kaga wannan shine babban abin da ya kamata mu ringa lekawa a duk lokacin da zaka nemi matsayi ka tuna wannan yawan da zaka dauka akwai haƙƙin miliyan mutane a wuyanka wanda idan aka samu kuskure ka shiga uku kashi da wani yanzu mutumin da ya shekara goma yana mulki misali a ce yan Nijar duka babu wanda ya yi mishi kuma ya yi abin da ya yi da Allah mai gare shi wanda zai biya ku gare shi ya yi kata kalansa idan ka ga Allah ya yi abu kada ka tada hankalinka a kai kada ka damu da wannan abu ne a tsarin Allah ne haka nan ka yi ƙoƙari ka yi jaraba da kake sama ka yi ƙoƙari ka ci wannan jarabawa amma ka damu ka ringa cewa ai he kaza sai kaza sai kaza dole he ka samu to wannan shi zai kai wani ka gani ya ma shiga shirke shirke sihire sihire shi wannan abin sai ya mallake shi sai ya mallake shi wannan zaka samu ya tada hankali sai sai ya auri wance ya san ta hi karni shi ya tada hankali ya ce shi duk abin da za yi har ya je ya saki hanya akan he ya samu ya samu kuma abin ya zame mai jarabawa ya rasa yadda zai daidai ta gigi ta mai rayuwai ya susuce da karshe wata ranka ji ana cewa bangaren jikin shi guda biyu ne shi kuma menene wannan abin ne da ya takura ya ce shi sai ya same shi to haka ake samu wasu saki hanya dalilin kawai sarkafa abu a rai ka ce kai abin da Allah bai baka ba ka ce kai kaya forsai ka same shi a Allah ne yake kasan shi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله يكي رب يكي رب أبن دي قداما ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الله يكي ونن سار سار شني تدك شكتك بأيوا أرايوا كتي كيكا كاموان كل شيء نقولك kai imani da cewa a rayuwa abu uku ne ke da kai a gabanka akwai wanda ya hika akwai wanda daidai kake da shi akwai wanda kuma ka yi shi to in kana so ka zauna lafiya kamar yadda manzon rahama ya koyar da mu ka ringa kallon na ƙasa da kai ka bar kallon na sama da kai sai ka zauna lafiya sai ka kalli wani fa inda ya samu darajar da ka samu ko fadalar da ka samu shi gane ki shi kenan rayuwa ta yi daɗi a aljanna ki a matsayin da kake kuwa shi wani gani yake inda ya samu wannan wallahi an kare to shi zaka kalla mai irin wannan matsayin kan kalli wanda shi ya lullumta ka ya tafi kace kai shi kake kallo to zaka rayu da hasada zaka rayu da ciwon zuciya zaka rayu da tada hankalinka kullun ka kasa amfana da wannan abin da kake gani kai a wajenka dan ne alhali kuma dewa wannan kuma shi zai kai ka ga rushin godiya bawan da bai godiya ga Allah to rayuwar shi kasa zaka ringa yi bace ga wasu saboda da yana daga cikin rushin godiya kullun ka ringa ganin ga su wannan nan an musu kaza mu ba mun ba ya za a yi in kamo wannan ya akai wani ya samu kaza ni ban samu ba to wannan mai irin wannan tunanin akwai rushin gode ma Allah akan halin da yake ciki shi a lokacin nan shi ya kai shi yake irin wannan magana shi kuma wanda bayya gode ma Allah wanda baya gode ma Allah kai da kanka ka san cewa rayuwar shi tana cikin kunci. Saboda shi Allah ya ce in ka gode ni zan kara maka. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu addu'a da take kace alhamdulillah. Ita ba addu'a. Yana daga cikin abin da aka samu tajriba akan shi. Wallahi da yawa sun samu ci gaba a rayuwarsu fiye da yanda suke tsammani, kuma duk abin da suka samu kawai duk abin da ya bujuro musu kawai he gani yana ta tafiya. Babu wani abu, sirrin din su shine kawai yawan godiya. Dan kadan suka samu alhamdulillah, kuma da gaske suke a zuciyarsu wallahi sun gode ma Allah, kuma Allah ya gani cewa da gaske suke sun gode. Sai Allah ya ce to a ƙara musu, a ƙara musu. Wajen ka ke gushe irin ga yawan gode ma Allah, kada ka rena abin da ka samu. Wallahi babban abu, babban abu. Ko ni'ima ta musulunci wannan da ka samu, wani ita ce akbaru ni'am, kai ta gode ma Allah a kanta. Akwai wanda yana ce yana fagamfagamto, yana ƙoƙarin bauta ma saniya. Akwai wanda in rana ta fito sai faɗi sujada. Akwai wanda ɓera ke bauta ma. Akwai wanda mace in ta bayyana kawai ya waɗe sujada, shi mace ke bauta ma. Addinan da aka samu a Indiya sun yi addini 36, kowa addini shi. Abinda bai kai kawo ba, komai ba ka gani ya waɗe yana sujada shi shine ubangiji. Wani ɗaki zai shige sassaka icce ya ajiye a ɗaki ya ringa mai ado ya ringa mai abin da ya sa mai filar ya ce shine ubangiji. To kai Allah ya taimake ka, kake bauta ma rabbus samawati wal ardh, kake bauta ma wanda ya yi kowa, wanda ya halicci komai a duniya, komai nashi ne, kai kin nashi ne. Allah ya taimake ka samu bakin zaran. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wannan ita ce hanya ta kubita, hanya Allah ke. To Allah ya taimake kana saman ta, akwai ni'ima da tahi wannan. Ita bin ni'imar da ya kamata ka dawwama cikin gode ma Allah. Wallahi mu ringa yawan askar na gode wa Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mu ringa yawan faɗin haka nan, kuma da gaske muna waje a zuciyar mu cewa a halin da muke ciki wallahi mun gode ma Allah. Allah ya baka lafiya, ka ci gaba da gode ma Allah. Kana zaune lafiya, ka ci gaba da gode ma Allah. Ka duba ko zaman lafiyar wannan da nan wajen muke ci ba dabarun bace ba wayan mu ne ba. Mu kalli makwabtan mu, noma ya gagara abu ta daji a ji aiki. Kana tsoro in ka duka wani ya kai da kai, amma mu nan he kai da yawan ka duk inda kake so cikin daji hankali ka kwance, ka san duk wanda ka gamu da shi bai da makamin da zai cutar da kai, kuma bai da niyyar cutar da kai. Alhamdulillah, ka je dajin Zamfara Sokoto ka tsina, babu wannan ni'imar da mu muke cikin ta. Ka hau mota ku ta yawon ku shiga daji, har ku je wani picnic ku kai da abokan ka ku zamna kuna. Duka wannan ni'imar wallahi ka gode ma Allah. Akwai wanda ita yake nema ya rasa abi balaguro, in zaku tashi hankali kana ta azka kana Allah Allah a samu sakon lafiya. Akwai hanya da ka aika danka bai, amma mu gashi nan lafiya lo muke zuwa. To ba dabarun bace ba kai bane, Allah ne zama da mu lafiya. In mun ka gode ma Allah akan wannan ni'ima, sai Allah ya ƙara zama da mu lafiya. Allah ƙara zama da mu lafiya, tunda abun gashi nan a kewaye yake da mu. Duk kowane bangare akwai su, akwai wanda in tara zama tsaye ne, amma mun kaga Allah ya kiyaye mu nan da ya zan ɗin wannan. Alhamdulillah ana zama lafiya. To mu gode ma Allah kan wannan ni'ima. Duk tsadar rayuwar da ake ciki ana ta jaji, ana ta jaji, ana ta jaji. Abin da ya kamata a yi a koma zuwa ga Allah, a kowa ya duba halin da yake ciki na zunuban da yake aikatawa, ya nemi gafarar Ubangiji ya bari, ya ringa yau ta istighfari, kuma a gode ma Allah saboda duk tsadar da ake ciki. Babu wanda ya shiga wani halin kankani kayi he da aka ci sai da aka sha, sai a gode ma Allah. Duk abin da cewa ya limka, to a gode ma Allah, kada a ringa jaji. A gode ma Allah sai gani ni'ima ta ƙara ƙaruwa, kuma wannan abin da ake ciki na wahala ya tafi. To sirrin rayuwa wannan shi ne, ka kiyaye dokokin Allah kuma ka gode mishi, to zaka ci nasara, zaka ci nasara. Wannan godiya wallahi zata tantanin gidi, zata ma katanga ga abubuwa da yawa. zaka zauna lahiya, zaka yi barci hankalinka kwanci, in ka ga mutum hankalinka bai tashi. Amma ka zo ka dora ma kanka abu, ko in ka ga wani kai baka ji daɗi ba, saboda ya yi ka kaza, me yasa ya samu kaza? To kai ina jin daɗi, ta yaya zaka yi ka sha ruwa ya gangara cikin cikinka kai sanyi? Ta yaya zaka ci abinci ya ma aiki a jiki? Ka dora ma kanka larura, kai ga ka a hili baka da matsala, amma kuma daga cikin matsalolin ka dora ma kanka sun dame ka, sun tada ka maka hankali. Allah ya bashi roki, Allah ya baka. Haka ake yi, babu wani abu wanda zai gagara Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin hadisi kudusi, yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, tun daga mutum na farko har zuwa na ƙarshe, aljani tun daga na farko har zuwa na ƙarshe, kakaf duniya su tattaru wuri guda, kowa daga hannu ya ce Allah bani kaza, ya kore a daka ya hudu duk abin da yake so Allah bashi, Allah bashi. Yace Allah in ya ba kowa, ba abin da aka dauka daga cikin arzikin da yake wajen Allah sai kamar ka dauko allura ka nasa cikin ruteku, ka dauko wannan dan guti din guda kamar haka ka dauka a cikin abin da yake wurin Allah. Allah bai dame shi bai bata ni zai da shi. Shi ne wani in ya tashi addu'a sai ce ya Allah ka bani abin da baka amfani da shi, abin da bai amfani da kai da komai ya amfani da shi. Ibada in kai kanka kama, in ka godan ma kanka ma, shi ne ke cewa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi, in ka gode ma kanka ne kama, kanka ne kama, ba kama kowa ba, wallahi kanka ne kama. In ka ma Allah bau, in ka ma Allah botai, wallahi kanka ne kama. In ko ba kai ba ma, wallahi kanka ne kama. Shi Allah bai kara mai komi dan ka bauta mishi, bai rage Allah ga komi dan ka mai shirka. Hadisi ya tabbata, Baitul Ma'mur a can saman sama wani daki yake da kai wani gida, mala'ika 70,000 duk zahiya suke shiga su ma Allah bauta su huta, in suka huta bisa ƙara dawowa wasu gobe kuma 70,000 za su shiga har tunda aka yi duniya hata da kiyama. To wanda yake da masu irin wannan bautai sama, babu inda zaka dora kawarka sai ka samu wani mala'ika yana sujada ko kuma yana ruku'i yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala. Bautar kake kan kama, haka Allah yake faɗa a cikin Qur'ani, yace fa man absara yace fa li nafsi, man amila salihan yace fa li nafsi, wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, fa man nakatha fa inna ma yanqusu ala nafsi, wa man yaksubu ithman wa man yaksubu ithman fa inna ma yaksubuhu ala nafsi. Kullun Allah ga ya ma yake, yace in ka tsaya ka lura kanka kama, in ka aikata aikin alheri kanka kama, in ka gode kanka ne kama, in ka kokari ka tsarkaka kanka ne kama. Yace in ka kokari ka yi jihadi, jihadun nafs wa jihadu fi sabilillah, kanka ne kama. In ka shiryu kanka ne kama, in ka yi rowa kanka kama rowa, in ka noke kanka ka noke, in ka zalunci kanka ka zalunta. Kuma wa man yaksubu isman fa inna ma yaksubu li nafsi, kuma in zinubi ka dauka ma ko ka aikata wani aiki na zinubi ba kowa ba kama, kanta kama, kanta ka dora ma kai za'a ma azaba, azaba tun daga ta duniya har zuwa ta lahira. Qad ja'akum basairu min rabbikum, yace faman absara fa li nafsi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bihafiz. Haka Allah yake kira mu kai duk abin da kai wallahi kan kama, kenan ka ajiye hankalinka kai rayuwa, ka ajiye hankalinka ka ji daɗi da abin da gareka, ka ajiye hankalinka kai dariya, ka ajiye hankalinka bauta ma Allah, ka gode ne da abin da gareka, kau ka gode ne, ka sani ba ka iya sauya abin da aka rubuta. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, tun kafin a halicci duniya da sama da ƙasa da shekara 50,000 aka halicci alƙalami, aka ce mai rubuta duk abin da za a duniya. duk abin da za a duniya ka rubuta, duk wanda za a halitta ka rubuta, abin da zai a duniya ka rubuta, abin da zai a rayuwar shi duka ka rubuta, komai rubuta. To duk abin da kake ciki a rubuce ki, Allah ya rubuta, kuma Allah ya san za ka yi. Me yasa zaka damu kanka abin da aka riga aka rubuta? Me yasa zaka tada hankalinka akan abin da a rubuce ki rubutace? Takan yi wani ya ce, to me yasa zan tashi in nema in komai an rubuta? Abin da yasa zaka tashi ka nema, saboda baka san me aka rubuta ba. Wani ya ce, to me yasa zan yi addu'a? Zaka yi addu'a saboda baka san me aka rubuta ba. Takan yi inda baka yi addu'a ba, abin da zai faru baka san ba menene. Sai Allah ya tsare magana ya ce, yamhu Allahu ma ya sha'u wa yusbit. Allah na goge abin da ya ga dama, rubuta abin da ya ga dama. Komai a hannun Allah yake. Dan kaga Allah ya faddala wani akan wani, a'a ba zalunci bane ba. Ba kuma ina nuna cewa ba kai ba a san ka ba shi, sa'a kowa a cikin jarabawa yake. In ka ci jarabawa ta hakuri, in ka ci jarabawa ta lallaba abin da gare ka, to kai a sakamakon ka Allah kaje sanya shi. In kuma baka ci jarabawa ba, Allah zai kama ka bancin talaucin da kake ciki a nan duniya, kuma zaka ƙara zama talakan alahira. Babu tabewa khasira dunya wal akhirah ga mutumin da zai zo rayu a nan duniya, gashi na rayuwa cikin bakin talauci, kuma hallau ya dora ma kanshi bala'i kala kala na hasada da zargin Allah cewa me yasa aka ba wani, me yasa ba bani ba. Zai rayu cikin talauci, cikin wahala a nan duniya, kuma in ya mutu ya je lahira, kuma hallau ya ƙara zama cikin azaba ta Allah. Ina dalili kai asarar duniya da lahira? Kani wani komai ba komai bane. In kana cikin wata jaraba ne a yanzu, kullu shay'in yamuru, komai huta yake, komai huta yake, ko tana yi labari, babu wani abu da yake dawama. Kowa ya taba shiga cikin wani hali na kunci na tashin hankali, amma daga baya huce. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai dai sama wata shekara amul huzn, saboda tashin hankalin da ya shiga ciki a shekarai. Abi Talib ya rasu, matar shi Khadija ta rasu, kuma waɗannan su ne suka yi tsaye a garin Makka, suka ce ba wanda ya isa taba shi. Amma he ga su kuma gabaki da Allah amshirin su, kenan yanzu ile vulnerable, kamar ana iya ataken shi ko da yaushe, ana iya cutar da shi. Ya sama wannan shekara amul huzn, to tashin hankalin da yake ciki. Amma kuma he ga shi ya shigo garin Makka da runduna sama da mutum 10,000 waɗanda suke kokarin cutar da shi, suna laɓewa ƙasan gado, wani ya bi ta ruwa, wani ya bi lungu, wani ya bi nan, wani ya ja rungumi Ka'aba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku kwantar da hankalinku, antum tulaqa, ku je an sallame ku, uku da matsala an sake ku, ku yi abin da kuke so. Duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira, duk wanda ya je Ka'aba ya tsira, ba matsala, shikenan. Sun tsammani za a zo a tattohon sa, aka ce shikenan. To annabi ma ya bi, ya yi tirabar san wata marhala ba daɗi, amma da ƙarshe sai gashi kuma an ci nasara. Duk inda ka bi kisoshin annabawa, in ka duba da magabata, zaka samu sai an jarabce su daga baya, kuma su ci nasara akan jaraba da aka musu. Annabi Ibrahim wuta aka jiwa shi, wuta aka ɗauke shi aka nasa. Qulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Annabi Yunus ruwa aka nasa shi, da aka nasa shi ruwa, kuma hallokihi ya haɗe shi. Wanada fi zulumat, ga duhu na cikin ruwa, ga duhu na cikin kihi, ga duhun dare cikin duhunnai. Amma duk da haka bai bar tasbihi ba, yake cewa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin, koma zuwa ga Allah, kai ma haka zaka yi, sai ka tsira. Annabi Ayyub haka ya shiga cikin jarabawa, kuma daga baya ya ci nasara. Wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu rahmatan minna wa zikra li ulil albab. To komi a rayuwa, in kaga an faddala wani, ko kaga wani yana da wani kaza, wani bai da, rabo ne da Allah. Allah ya raba kayan shi haka, kai ma an ka roke shi zai samu. Ba wani bane zai ce shi dan uwan Allah ne, babu. Ku dukanku bayi ne na Allah, wanda yake badawan shi ya bashi, kai ma kuma bawan shi ne. Kai ma in ya ga dama zai baka, ka roke shi ya baka. In bai baka ba, kai addu'a ka gani ba a baka abin da ka roka ba, to ajji hankalinka. Takan yi masa'ib da yawa ne suka tinkare ka, Allah ya toshe masu da wannan addu'a taka. Ka ci gaba da gode ma Allah, ka ci gaba da yin addu'a. Takan yi a tana dama ita a baka in girmi min lada a gobe kiyama a darajarka ta bambanta da ta kowa saboda me addu'ar ka da kake yi ba a baka ba aka tara ma ita a lahira ba ta faduwa banza kai dai kawai ka hakura ka fa ka sallama ma Allah shi haka Allah yake so ina fata mun fahimci wannan nukutai wanda muka faɗa jeje Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.